akwai shekara kafafe yada labarai ta WhatsApp ta Facebook da zai sauran abubuwa da yawa. To mutane ba sa akwai abin da ya kamata musulmi kowane abu yana da source din da inda ya kamata a samu shi. Kunda muna da Supreme Council ko Islamic Affairs yana da shugaba a gargashin wannan akwai Moon Sighting Committee, National Moon Sighting Committee a gargashin Supreme Council. Ya kawai duk abin da ya shafi tafiyar watanni a tuntube su, tunda abu ne sai an fita an nema, an gani sai a bada labari sai a watsa, in ba a gani ba sai a shiru ce gobe daya ga wata. Wannan shine abin da ya faru kenan, wata sai yau ya tabbata daya ga wata insha Allah. Mutum ya tuka kamar yanzu haka zai iya ganin jinjirin wata dan karami. To alhamdulillah muna tafiya kuma da kasashen duniya a lissafin mu da yawa. A yau shine daya ga watan Muharram ta shekara 1436. Allah ya dauki sarki ya nuna mana wannan shekara lafiya, kuma ya ba mu sa'a duk abubuwan na alkhairi da wannan shekara. Allah ya sada mu da shi, wanda yake da sharri Allah ya kare mu. Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin mutanen da wato suke sa'a shiga wannan shekara, kuma yan uwanmu da suka rasu a shekaran baya Allah ya gafarta musu. Mu da muka rage Allah ya sa mu cika da imani, idan namu ta zo Allah ya sa mu cika da imani. Littafin mu da muke karantawa Ahkamul Janaiz na babban malami Muhammad Nasiruddin Albani. Wa alaikum assalam. Na'am. Na'am. Bana ya kamata wata a sama za. Yau daya ga wata Allah madaukakin sarki ya bamu wato albarka da ke wannan sabuwar shekara. Muna cikin matsala ta 55 wal qiyamu laha mansukhun ko wa huwa ala nau'aini. Muna magana akan hamlul janaza, wato daukan janaiza daga inda aka yi zuwa magabarta. To akwai matsala da wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama, idan aka zo mutane suna zauna aka zo wucewa da jana'iza, sai a zauna ya zauna ce kowa ya zauna, daga nan kuma sai aka soke wannan, sannan aka je inda za a aje ta kuma su ce a tsaya a zauna sai an aje ta kuma kafin kowa ya tashi. To waɗannan duka abubuwa wato an shafe su, shine matsalan da mai littafi ya kawo shi. Kuma sai wa jana'iza ala nau'aini ne, nau'i biyu ne. Alif shine qiyamul jalisi idza murrat bihi, sayuwan wanda yake wato mazauni idan aka zo wucewa da jana'iza. Muna zaune an zo za a wuce da jana'iza, to da miƙewa za mu yi, sai ta wuce in ba rika da za mu yi daga nan sai mu zauna. To an soke wannan yanzu, in ba rika mutum zai yi ba, za a iya wucewa da jana'iza yana zaunensa bai yi laifi ba. An gane ba wani abu, sai dai rikawa zai yi. Sannan wa qiyamu al-mushayyi'i laha inda intihaiha ila al-qabr hatta tuba ala al-ardi, da kuma tsayuwan wanda ya rika ta lokacin da aka kai kabarin har a aje ta a ƙasa. Kenan abinda ke nuni, ake nuna wannan hadisi ke nuni kenan, idan aka zo makabarta zama ake yi. An gane? To daga sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tsaya tukuna, sai an aje ta, sai an gama aje ta daga nan sai a zauna. Kenan asali shine zama ake yi in aka isa gabar magabarta, in akwai wurin zama. To shi yasa sai aka ce to a tsaya, ba tsayuwa za a yi ba har a binne ta. To yanzu wannan ma an shafe, da an zo kawai me za a yi, sai a zauna. An gane? Ba maganan tsayuwa kenan. Shine wa dalilu ala zalika حديث علي رضي الله عنه ابن دكي دليل اكن هكا حديث ده يزو daga Ali ibn Abi Talib Allah yardiji walahu al-fadil ana zalafuza daban-daban. Hadisi na farko, qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam li janazatin faqulna, annabi sallallahu alaihi wasallam ya mige ya tsaya saboda wata jana'iza, mu ma sai muka mike tare da shi. Sabbin suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aiki, ba ta tambayan annabi me ya sa, da sun ga yayi kawai su ma sai su yi. To annabi ya miƙe, su ma sai suka miƙe a tsaye. Sun majalasa, annabi sai sake zama wata rana bai miƙe ba kenan. Majalasa na, mu ma sai muka zauna. ko kuma da yayi so kawai magabarta sai ya zauna ba tare da ya tsaya an aje gawa ba mu ma sai muka zauna kenan da ana tsayawa sai an aje ta da an ga tana zuwa ana mikewa daga baya sai aka shafe wannan wannan hadisin farko kenan Imam Muslim da Bukhari da Tayalisi da Ahmad farwaito hadisi hadisi na biyu kana yaqumu fil janaiz annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance da kana kenan yana tsayuwa yana mikewa in aka zo wucewa da janaiza ko kuma in aka kawo ta magabarta kafin a aje ta thumma jalasa ba'du daga nan baya kuma sai ya zama yana zama kaga wannan ya nuna an shafi kenan hadisi guda daya kamar ya zo an ayi kaza kuma hadisi ya nuna an shafe wannan wato hukunci Imam Malik da Imam Shafi'i da Abu Dawud da suka rawaito wannan hadisin hadisi na uku min tariqi Waqid bin Amr bin Sa'd bin Mu'az daga Waqid dan Amr dan Sa'd dan Mu'az qala shay shahidtu janazata fi bani Salama wato na halarci wata janaiza a kabilan bani Salima fa kumtu sai na tsaya wato a tsaye ina jira a aje ta mutane sun zauna ni niki zama فقال لي نافع بن جبير نافع بن جبير سيكي قايا منا اجلس كزونا فإني سأخبرك في هذا بثبت زنباك لا باري نجد كتبت أكونا الأمر دكي وتزن قايا مكا حديثي لنسامو دقاء النبي صلى الله عليه وسلم سيكي فدي حدثنا مسعود بن الحكم الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه برحبة الكوفة وهو يقول شيء مسؤول بن الحكم الزرقي تياجي أليو هرابا كوفة ومثلاتي هرابا مثلاتي نكوفة وهو يقول جمع أليو أنا يي ملك خليفة شنسا ينا فلي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة أنه دا ينا أمرت مؤكم مضيع كزوجي واد جنائزة ثم جلست أن يزونا بعد ذلك بيانك wa amarna bil julus sai ma umurce mu ma mu zama kenan dan kenan an soke wancan tsayuwa na da Imam Shafi'i da Ahmad da Ibn Hibban da Hazimi suka rawaito wannan hadisi da Imam Al-Baihaqi ma rawaito hadisi hadisi na hudu qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma al-janaizi annabi ya miƙe lokacin da aka zo da janaiza hatta tuba har sai an aje ta wa qama an-nas ma'ahu mutane su ma sai suka zaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam thumma qa'ada sanna annabi sai sake zama ba'da zalika bayan haka wa amarahum bil qu'udi ya umurci mutane su ma su zauna bimana ba sai su tsaya ba wannan shine hadisi na hudu hadisi na biyar min tariqi isma'il bin mas'ud bin al-hakam az-zurqi an abihi qala shahidtu janazata bil iraqi fara'aytu rijalan qiyaman yantaziruna an tuba kina halarci wata janaiza a kasar Iraki sai naga mutane a tsaye suna jira a aje ta kafin su zauna wa ra'aytu ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa ra'aytu ali ibn abi talib radiyallahu anhu yushiru ilaihim an ijlisu sai naga ali yana nuna musu ku zauna ku zauna ku zauna kenan ya san hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu ba tsayuwa babu yanzu an soke wannan tsayuwa fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kad amarna bil julus ba'da al qiyam da ana tsayawa daga baya annabi sai umurce mu mu zauna kenan kaga an shafe tsayuwa wannan shine matsarshin wannan mas'ala kenan mas'ala ta gaba wa istahabbu liman hamalaha ay yatawadda li qawlihi sallallahu alaihi wasallam an so wanda ya dauki janaiza yayi alwala kamar yadda aka so wanda ya wanki janaiza ma yayi wanka to wanda ya dauke ta shi ma an so yayi alwala saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam an gasala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda wanda ya wanke mamaci yayi wanka wanda ya dauki mamacin kuma an so yayi alwala hadisi ne ingantacce ya gabata a matsala ta 31 wannan shine karshen wannan babi da yake bayani akan hamlul janaza wato daukan janaiza ko rika janaiza muyi bayani akan rika janaiza din kashi biyu wanda daya daga inda gidanta zuwa inda za a mata sallah daga inda za a mata sallah kuma zuwa inda za a binne ta kuce wanda ya rika daga inda za a kai sallah zuwa binnewa ya fi falala sai as-salatu alal janazati daga dauka ta sai me sai sallah wannan shine babi na gaba kenan was-salatu alal mayyitil muslimu fardhu kifayatin wato ayima الميت المسلم صلى متچه مسلمي تو فرلي ني كفايه مي معنى فرلي كفايه فرلي aka samu tun 10 sai biyar suka je suka yi wannan aikin sun dauke mu wannan biyar din kenan biyar ba su da laifi shine fardu kifaya amma 10 duk suka gi zuwa duk sun taru su yi laifi to fardu aini kuma idan 10 ne to kowannen su dole je shine ma'anan fardu aini yanzu to salla kan janaiza fardu kifaya inda za a zo na sami akwai janaiza wasu sai suka je suka yi salla wanda ba su je ba ba za a ce su yi laifi ba sun dauke mu sai dai ba su samu ladan ita sallan da wa'in can suka saba amma kuma za a ce su yi laifi ba to salla kan janaiza farali ne na kifaya li amrihi sallallahu alaihi wasallam fiha kuma annabi yayi umurri akan ayi salla ma janaiza fi ahadith akthar minha hadith zaid bin khalid al-juhani daga cikin hadisan da an baci hadisin zaid bin khalid al-juhani radiyallahu anhu kike fadi anna rajulan min ashabi annabi sallallahu alaihi wasallam tuwfiya yawm khaybar aran da aka yakin khaybar wani mutum daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu wa zakaru zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da ka zo ka samu annabi ga wani fa ya rasu muna so ka zo ka masa salla fa qala sai annabi sai sallu ala sahibikum a banda ni kuje ku masa salla lu sai ki yi ma mutumin nan salla shahidi ne a yaki ko to akwai laifin da yake nan tagayyar wujuhan nas lidhalika mutane sayran su ya baci suka ji ba su ji dadi akan haka ba sun zo wannan mutum akwai matsala kenan tare da shi fadara inna sahibakum ghalla tani te abokin kunnan yayi abinda ake kira gulul gulul shine ayyaki kafin a raba ganima ya samu wani abu ya dauke je ya goye shine gulul sai ne yayi wannan aiki fi sabilillahi ayaki da kai fi sabilillahi fa fattashnahu sai muka binciki mata ahu kayan mutumin fa wajanna kharzan min kharzil yahud la yasawi dirhamai sai ga abun da ya dauka irin abubuwan da ake sa a wuya kaman kaman gold amma wani abu ne ne sunan sa daga ga mutane suna saki da irin yana da dan wani kaman hanci ana yin wasu sayin ado plan suna yin ado da shi to yahuda suna saki amma na gold bai kai dirhami biyu ba ma sai suka ganci a kayan sa irin wannan ya sata sai to sai su gane shine dalilin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa yake masa salla wa man yaqul fa inna ma kana wa ma kana nabiyyin ay yaqulla ai wanda yayi gululi shine za a sashi kenan ba mutumin kirki ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa salla imam malik da abu dauda da sai wannan hadisi shine ke nuna kenan ana ma mutum mamaci salla tunda sun kira annabi sallallahu alaihi wasallam sun san al'adance mutu ya mutu za a masa salla to annabi zai masa salla sai annabi ce a ku yi masa salla imam malik da abu dauda da nasa'i da ibn majah da hakim da ahmad suka rawaito wannan hadisi imam hakim ce hadisi ne ingantacce kakan shartin buhari da muslim mai littafi ke fadi wa fihi nazar akwai abun kallo wato akwai magana akan wannan hadisi mas'ala ta biyu tagaba akan salla wa yastafna min zalika shakhsani a wancan muna magana akan wajibi ne in mutum ya mutu a masa salla ba wai wajibi ne ni da kai da kowa je masa salla ba sallan da za a masa ita wajibi ne a masa amma ya ka samu su masa su dauke ba wannan ba amma wajibi ne ce to amma wajin wajibin amma mamaci salla akan istisna'i mutum guda bi su ba wajibi bane sai dai in an masa din ba laifi an shar'anta za a yi masa amma kuma ba wajibi bane daga ciki sai ke fari wa istafna min zalika shakhsani fala tajibu salatu alayhima akwai mutum biyu wanda sallah ba ta zama wajibi akan su ko da su mutu ko da an ji an binne su ba tare da sallah ba ba yi laifi ba kuma masu sallah ma yayi shine na farko at-tiflu alladhi lam yablu yaro da bai balaga mu yi bayani a baya can daga cikin wanda ba a masa sallah yaro dan annabi sallallahu alaihi wasallam da yarsu ibrahima yayi wata 18 kafin yarsu ba masa sallah ba daga hadisin ga ta ce Aisha bai masa sallah ba haka aka ji aka binne shi kaga wannan yana nuna kenan ba wajibi bane a masa sallah kuma ya tabbata annabi yayi masa sallah yara kanana wanda aka kawo su rasu ne to kenan kaga ba wajibi bane ya kai sallah ba wani kuma bai ba kuma ba komai shine na daya asifilu yaro wanda bai balaga ba amma ni balaga shekara nawa ke ne daga 15 kenan ko daga yaro da bai kai haka ba yaro su ba masa sallah ba ba wani yanzu ba za a ce wajibi ne a matsalai bai talaba yi laifi. An gane abu? Na'am, matsala ne da suke koyuwa ga mutane da yawa wannan. To ba kowane littafi za ka ga wannan matsala ba. To an dauka duk wanda ya rasu ko da barinsa aka yi yan haife shi sai ya rasu, to ana gani kamar wajibi ne bai masa sallah. To ba wajibi ba ne, za a iya kai shi abin da shi, to shi kenan. Na'am, dama sallah na yi addu'a ne da gafara ko? Shi ne ake, to shi kuma ba wani abu tare da shi. Yasa, lianna nabiyya sallallahu alaihi wasallama lam yusalli ala ibnihi ibrahim alaihi salam, shine hadisi, domin annabi sallallahu alaihi wasallama bai salla kan dalta annabi ibrahim ba lokacin da ya rasu. Qalat aisha radiyallahu anha, aisha take fadi, mata ibrahim bin annabi sallallahu alaihi wasallama, ibrahim dan annabi ya rasu, huwa ibnu 18 shahran, yana dan wata 18 shekara daya da wata shida kenan. Falam yusalli alayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, annabi bai masa sallah ba. Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi, da Ahmad kuma isnadin sa hadisi ne hasan. A wannan ma ibn Hazm yake cewa hadha khabaru sahih, wannan ingantacce ne. Asani hadisi na biyu, sai mu na biyu wanda ba a sallama, mun magana mun gama da yaro kenan. Nabi wanda ba wajibi bane a masa sallah, amma za a masa sallah ba wani abu, shine ash-shahid. Mu yi bayani a su Hamza can baya, wanda yin shahada ba dole bane a masa sallah, in aka masa kuma ba wani abu. Lianna nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yusalli ala shuhada'i Uhud wa ghayrihim, domin annabi bai salla akan shahidan Uhud ba da wasun su ma. Wa fi dhalika thalathatu ahadith, akwai hadisi guda uku da suke nuna annabi sallallahu alaihi wasallam bai salla akan su ba. Hadisi na farko ya gabata a matsala ta 32 da matsala ta 50 da ayya shafi 52, walakin dhalika la yanfi mashru'iyyati as-salatu alayhima, sai dai ba a kori cewa za a iya musu sallan ba, in aka musu sallah ba wani abu, in ba a musu ba wani abin da ake nufi anan ba a yi laifi ba, shi ne kawai. Don akwai a jawaz, akwai kuma wujub, haka ce ya halatta a yi kaza. Addini ne, don aka ce ya halatta a yi abu kaza, to in aka yi ba laifi, in ba a yi mama ba laifi, shi ne sai ce ya juzu, ya halatta a yi kaza. An gane? Ko wa tushra, an shar'anta kaza. To ba ana nufin wanda bai bayyana laifi, amma ce wa yajibu, to nan ne za a ce wajibi ne yanzu. To amma an shar'anta a musu sallah, in za a yi musu sallah, saboda annabi ya yi ma wasu shahidan sallah, ya yi ma wasu yaran sallah, bai yi ma wasu shahidan sallah ba, bai yi ma wasu yara sallah kuma ba. Shi ne ke faɗi wannan baya kore za a iya musu din ba, domin ya shar'anta biduni wujubin, ba tare da cewa wajibi ba. Akwai hadisi da yawa da suka yi bayani akan haka. Hadisi na farko da yake magana, wa tushra'u salatu ala man ya'ti zikruhum, an shar'anta a yi sallah kan wa'annan mutane, at-tiflu, yaro din, biduni wujubin, ya halatta a masa, walau kana sikdan, ko da bari ne kuwa, amma musamman in har an halitta masa kama busa masa rai, amma kafin a busa rai ba za a kira shi dama mata ce dama babu rai ballantana ya mutu. Kenan sai ya kai kwana 120, wata nawa kenan a ciki? Wata huɗu kenan? Uku. Sai ya kai wata uku kenan, to daga nan ya kai fi shi an busa rai, don 40 so uku so huɗu ko, daga nan ne ake busa rai 120 kwana. To in ciki ya kai haka, to wannan abin da ke ciki yanzu yana da rai, haka fidda ci ko haka zubar da shi, to an yi kisan kai. An gane? Shi yasa ya kamata a sani lokacin da za a iya zubar da shi, don sai ya hukunci yanzu kisan kai ne aka yi, ko kuma yanzu kawai ciki aka zubar sai zama laifi ne na haramun ne na zubda ciki kawai. Amma har aka busa rai aka fidda shi, to kaga maganan kisan kai ne ake magana yanzu. Malam mai abawahul bayan Muhammad Amin Shankiri ya yi bayani mai tsawo aka wannan matsala a littafinsa. To saboda haka yake bambanta tsakanin zubda ciki haka kawai da kuma kisan kai. To sai kawo har abin da in ya kawo na wannan, kaga magana ta ɓaci kenan, aka ce mutum ya yi kisan kai. Na'am. alaikum assalam. To fara bari mu kira sallah bari to sai mu tsaya anan akan mutanen da aka shar'anta musu sallah amma ba wajibi. Na'am.